Sente o grave by DJ Silvio.
Tonight. Patient. Your head.
Riding dirty, my music so loud, I'm swinging. They
kids be riding dirty. in at the place and make the dance all hotter. We them a fire.
Yeah. We'll be right back. Da 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 original Don of all Don. We is the original Don of all Don.
Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm
one kiss is all it takes. Falling in cause I'm lost in the way you move, the way you feel.
The feeling won't let me sleep, cause I'm not.